da fafata da ake wasannin sada zumunci tsakanin kasa da kasa a jiya kasar Japan ta samu nasarar doke faragai da kwallo 4-2. Ita kuwa Poland ta lallasa Lithuania ne da kwallo 4-0. Har ila yau za mu leka can kasar Russia inda ake shirye-shiryen fara gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya a yayin da ake shirye-shiryen fara gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya din na shekara 2018 wanda za a fara shi gobe 14 ga watan Yuni shekara 2018 a can kasar Russia. Kuma da kula da wasan kwallon kafa ta duniya din ta bayyana sunan Nestor Pitana dan kasar Argentina a matsayin alkalin wasa wanda zai hura wasan farko wanda za a bude gasar tsakanin masu masaukin baki kasar Russia da takwarata da kasar Saudi Arabia a can Moscow. Inda Nestor dan shekara 42 da haihuwa yana daga cikin alkalan wasan da suka busa wasa a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da ta guce a shekara 2014 a can kasar Brazil. Haka kuma dai samu taimakon alkalan wasan gefe da gefe John Pablo Beleta da kuma Hanan Maidana da kuma Sandros wacce wanda zai kasance mataimakin alkalin wasa na hudu a yayin wasan da za a bude shi gobe da misalin karfe 4 na yammaci agogon Najeriya, Niger, Kamaru da kasar Chad. Har ila yau hukumar da ke kula da wasan kwallon kafa ta duniya din ta bayyana kasashe uku waɗanda za su dauki gasar ko kuma za su dauki nauyin daukan gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya, inda ta bayyana sunan kasar Amurka da kasar Mexico sai kuma kasar Canada wanda su ne za su dauki gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya mai zuwa na shekara 2026. Tuni dai shugaban hukumar da kula da wasanni na kasar Amurka Carlos Cordero ya bayyana murnarsa da godiya ga samun nasara da kasarsa ta yi cikin jerin sunayen kasashen da za su dauki nauyin wannan gasa na shekara 2026. Iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin BOA. Huta lafiya.